Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ayo zamu tashi alhadith alhadi wal arba'un. Ana hadisi na 41. An Abi Muhammadin an karbo daga baban Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As. Shine Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma alla yadda su shi da ma'afinsa qala yaji qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanzu Allah tsina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace la yu'minu ahadukum imanin dayanku ba zai cika ba hatta yakuna hawahu har sai son zuciyarsa ya kasance taba'an lima ji'tu bihi yana bin abinda nazo da shi hadithun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce rawainahu fi kitabil hujja mun rawaito sa alittafina al hujja bi isnadin sahihin da sanadi wanda yake mai kyau. A takaice, wannan hadisi na nuna mutum ba zai taba zamantowa mai imani ba har sai son zuciyarsa yana bi abinda manzo Allah ya zo da shi. Ma'ana kada ya kasance kai abinda kaga dama kake yi wani ba a yin addini da haka. Dole addini sai an saba masa rai. Addini ana yin sa ne yanda Allah da manzo suka ce ayi ba yanda wai aka so ba. Hausawa ke cewa sun zuciya bacin zuciya sun rai bacin rai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.